أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتم من لطاف بقية المستفيد شرح منية المريد نسيدي محمد العربي السائحي رضي الله تعالى عنه من أتكين شرح ديك ييغ مدى صلاة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتكين فرقا منية المريد wato jumloli nan guda biyu na bismillahir rahmanir rahim da kuma jumlar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima kamar yadda ya kawo a farkon littafi to muna cikin jumla ta biyu shine salatin manzon Allah min sharhi wa sallallahu ala sayidina muhammadin to sai sharhi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima to da aka ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sai aka ce wa alihi to wal alu lafazin al alu na wa alihi wa sahbihi din nan abinda ake ce musu iyalan gidan manzon Allah al muradu bihim abinda ake nufi da su aqaribuhu sallallahu alaihi wa sallama al mu'minun makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na jini amma fa al mu'minun min bani hashim wanda suke masu imani daga cikin kabilar Banu Hashim wakila a kauli na biyu akwai faduwa har guda shida kauli na farko aka ce ma'anar al'alu al-mu'minuna min Banu Hashim makusantan manzala sallama masu imani daga cikin Banu Hashim kaga nan an cire Abu Lahab kenan inda shi bai yi imani ba shi ma makusanci ne na manzo Allah babban manzo Allah ne amma kuma shi bai yi imani ba to an cire shi kenan a cikin wannan lafazi wakila aka ce wal muddalib a wato hadda muddalib wato banul muddalibi banu hashim da banul muddalibi a kauli na biyu kenan to in aka ce ka san al-muddalib daban abdul muddalib kuma da shi hashim shine abdul muddalib kakan manzo Allah wanda ya haifi mahaifinsa hashim shine asalin sunansa abdul muddalib wannan laqabi ne aka yi masa wanda shi muddalib din nan wansa ne da hashim da muddalib wa da kanin ya'yan abdul manafin ka gane ai to shi hashim shine kakan manzon Allah shi a Madina ya tashi mun taba hudin kisan sa anan muddalib ka gane ai wansa ne amma ya tuma su daban daban to da yaje Madina ya zo da shi aka tambaye shi ai ka samu yaro kyakkyawa yace ai bawa ne sai a Madina lokacin yana tsoron abokan gaba in ya bayyana cewa hashim ne makiya za su kashe shi ko su masa illa sai da ya girma ya zama saurayi sannan sai ya bayyana cewa ai hashim ne ba kun ga wannan ya yi kama da bawa ba bawa na ba ne hashim ne to asalin sunansa kenan shi kakan manzon Allah hashim amma shi ake ce masa abdul muttalib to aka ce ƴaƴan shi hashim da muttalib wa da kani ne kauli na farko aka ce wa ala alihi iyalansa da ake magana wato aqaribuhu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna min bani hashim iya wanda suke uba daya da mahaifinsa da ƴaƴayensu su ne alaye wakila qawli na biyu aka ce wal muttalib min bani hashim wal muttalib a qawli na biyu kenan da ƴaƴan banu hashim da ƴaƴan muttalib jikokin abdul manafin kenan wakila qawli na uku aka ce zuriyatuhu aka ce wa ala alihi a cikin salati ana nufin ƴaƴayen manzon Allah da jikokinsa ƴaƴayensa guda bakwai sai sayyidina al-qasim da abdullahi da ibrahimul mu'azzam da fatima da khadija ba khadija ba da Ummu Kulthum da Ruqayya da Zainab da kuma ƴaƴayen da Fatima ta haifa Hassan da Husaini su ma da ƴaƴayen su a kauli na uku ke da aka ce su ake nufi inda a salati ne aka ce wa ala alihi waɗannan su ake nufi da ali baitin nabi wakila kauli na hudu aka ce azwajuhu matayensa ake nufi shi da matayensa wakila aka ce atba'uhu mabiyansa dukkan wani mumini ma ya shiga cikin wa ala alihi a kauli na biyar kenan wakila kauli na hudu aka ce adqiya'u ummatihi masu tsoron Allah daga cikin al'ummar ba gabagalin kowane musulmi ba wannan duka faduwa ne na sabanin malamai game da me ake nufi da ahlul baitin nabi qalahu amma dai kauli na farko shi ne mafi ƙarfi cewa an aka ce ahlul baitin nabi ana nufin banu hashim ka gane ai dangin manzon Allah wanda Hashim ya haifa kaga shi ma yana ciki ko su Abdullahi dan Abbas da baban su Abbas din suna ciki da Hamza da ƴaƴansa suna ciki ko Abu Talib ƴaƴayensa su Sayyidina Ali da Fadlu da Ja'far ibn Abi Talib suna ciki wannan shine mafi ƙarfi to amma dai malamai sun yi samu sabani game da me ake yi da ainihin ahlul baitin nabi da wannan faduwa guda shida qalahu fi sharhi al-hisn amma sharhi hisn al-hasin shi ya fadu wannan faduwa da malamai suka sassafa a cikin amma dai wa qadrar da ba'du hadhihi al-aqwal ila qawlin wahid wani shashin magabata ya juyar da waɗannan faduwa guda shida ya dunkule su ila qawlin wahidin zuwa ga fadi da yace dukkan su magana ɗaya ce ake ta kewayawa a guri ɗaya to ga yanda ya dunkule su a bisa fadi ɗaya bit tafsiri da rarrabewa fa qala yace aluhu sallallahu alaihi wasallam fi maqamin zakati in ana maganar zakka ne a maqamin zakka aka ce suwaye iyalan gidan manzon Allah wanda ba a ba su zakka ai manzon Allah ya faɗa cewa zakka ba ta halatta ga iyalan gidana to in a wannan matsayin ne ana maganar zakka aka ce suwaye ahlul baitin nabi wanda ba a ba su zakka ba sa cin sadaka to yace almu'minuna min bani hashim kauli na farko duk wanda suke yi imani daga cikin banu hashim awwal muttalib ko kuma hadda ma banu muttalib wancan faduwan guda biyu ya dunkure su a magana ɗaya ka gane ai ko ƴaƴan banu hashim muminansu banda Abu Lahab kenan ko kuma hadda ƴaƴan muttalib wanda suka yi imani su ne ahlul baitin nabi a maqamin zakka alal khilafi fi zalika abu zasu wancan saɓani da ya zo inda fuqaha a wajen faqihai malaman fiqh wa fi maqamin madhi idan a maqamin yabo ne a cikin kasida ne ta yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce Allah yayi salati ga iyalan gidan manzon Allah to ana dubo atiqiya ummatihi masu tsoron Allah na al'ummar sa kaga su ma ahlul baitin nabi wadanda aidin sun shiga inda an ce mu'minai daga cikin su wa fi maqamin du'a in a maqamin addu'a ne ka gane ai kace Allah yayi abu kaza kyakkyawar addu'a kai ga iyalan manzon Allah to yace yana kunsar kullu mu'mini dukkan wani mu'mini walau asiyan ko da yana taba sako inda yana tuba ya shiga cikin wannan addu'a ta wa ala alihi wa sahbi to kalmar wa sahbi inda yake wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi wa sallama taslima to kalmar wa sahbi da yake wa sahbihi yake ismu jam'in li sahibin suna ne na jam'i ga lafazin sahib as-sahibu aboki ko to sahabi ya zama abokai au ko kuma a wani kauli aka ce mukaffaful a mufradi ne na sahibu amma an sauƙaƙa shi minu daga sahibu din domin ka duba da sahabu da sahibu wannan albakin da ya raba tsakanin ne kawai gwagwaci ko a
aka ce sahibu din ne a wannan kauli amma an kakkafa an kaffafa shi an saukaka shi aka cire alif maimakon sahibu ya zama sahibu wannan kauli na biyu kenan amma kauli na farko yafi inganci domin ana cewa jami'in sahibu yana zuwa da nau'o'i kusan guda uku ko hudu in ka ce sahibu kamar yadda zo a farkon wannan kauli jami'i ne na sahibu in ka ce ashabu shi ma jami'i ne na sahibu in ka ce sahaba sahabatu ka gane ai shi ma jami'i ne na sahibu wa sahabiyu shi rafin in aka ce wani sahabi ne ala ayyan in ka dauko sunan sahibu ko sahabu ko ashabu ko sahabatu ma'ana ana nufin as-sahabi sahabi wanda ya abokanci manzon Allah to aka ce wani sahabi ne me ya ta'rifin sa huwa shine malidita ma'muminan bin nabi sallallahu alaihi wasallama shine duk mutumin da ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da imani ba sai bayan wafatin manzon Allah sannan ya musulunta ko da ya haɗu da manzon Allah ko shekara nawa suka yi tare in dai bai musulunta ba sai bayan wafatin manzon Allah wannan ba sahabi bane sunansa tabi'i dan ya musulunta ne bayan wafatin manzon Allah amma duk mutumin da ya haɗu da manzon Allah yana mu'mini kuma bai yi ridda ba har ya mutu ina fata an gane wa illam yarwi anhu ko da bai rawaito komai na hadisi ba daga manzon Allah ba sharadi ne sai kai riwaya ko ganin sa kai sau daya amma ka karbi musulunci tunda ka koma ga luku ba ka kala zuwa ba har yi wafati ko kai wafati shikenan za a kirga ka cikin sahabban manzon Allah ko da baka rawaito hadisi anhu da gaggare shi ba aw lam yatul ijtima'uhu bihi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ma ijtima'uhu bihi haduwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yatul bai yi tsawo ba kamar yadda na faɗa ko gani dai kai masa da imani ba wai kun zauna tsawon shekaru ko watanni tare ba to ka amsa sunan sahabi wannan shine ta'rifin sahabban manzon Allah yace hadha allazi alaihi jumhurul muhaddisina wannan shine kaulin da taron jama'a na malaman hadisi suka yi ittifaki alaihi a gare shi mutumin da ya ga manzon Allah yana da imani ka gane ai to wannan kawai sahabi ne in dai bai yi ridda ba kafin mutuwarsa ya mutu yana musulmi to wannan kalan sahabi ne ko da bai rawaito komai na hadisi daga manzon Allah wa naqala ghayru wahidun an abi zur'at ar-razi fiye da marawaita ko malamai fiye da mutum daya sun nakalto labari daga abu zur'at ar-razi yana cewa annahu sallallahu alaihi wasallama cewa shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tufi al-mi'ati alfin wa arba'ata ashara alfan an karbi numfashinsa bi ma'ana yayi wafati ya koma zuwa ga Allah ya bar sahabbai 100,014 kulluhum ra'ahu dukkansu kuma sun ganshi suna masu imani lokacin da ya bar duniya yana da sahabi 100,014 dukkansu kuma sun ganshi tare da imani au ko kuma ba ganin sa kadai suka yi ba ruya alu sun rawaito hadisi daga gare shi ka gane dukkan su waɗannan 100,014 ko dai sun ganshi kadai au ko kuma rawa alu ko wannan su wanda ga cikin su ya rawaito hadisi daga gare shi wannan man da kalu Sheikh Abu al-Fayyid Zaruq Sheikh Ahmad al-Zaruq wallahi kuma laqabi da Abu al-Fayyid naqalahu ya naqalto wannan labari ko daga shi Abu Zur'at ar-Razi Abu Zur'at ar-Razi radiyallahu anhu wa qala ba'dahu ko bayan ya faɗi wannan abin da aka naqalto daga Abu Zur'at ar-Razi shi Ahmad az-Zaruq Abu al-Fayyid sai yace zakara Ibn al-Qattan wannan naqali Ibn al-Qattan shi ma ya ambaci wannan manquli shi maratibin sahaba cikin littafin nan maratibin sahaba martabobin sahabban manzon Allah sunan littafin kenan wabnu al-asir haka ne ibnu al-asir shi ma ya nakalto wannan adadin sahabban manzon Allah 114 nan ya nakalto shi fi jami'ul usul cikin littafin da suna jami'ul usul wannan abin da ya shafi wa ala alihi wa sahbihi wa amma salamu amma lafazin assalam ba ana cewa as-salatu wa salamu alayka ya rasulullahi ba salati da taslimi to a ƙarshe ya ce ai wa sallama taslima to lafazin assalamu dinnan fa huwa aluga shine al-amalu aminci shine assalamu illa kilan salaman salama ke wa ibu tahiyati da kuma daddadar gaisuwa inda Allah ya ce wa tahiyatu fiha salam gaisuwar mu'mini fiha cikin aljanna salamun aminci wa jumlatu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin ita wannan jumla da malam ya kawo abu nafil murid bayan bismillah da yake wa sallallahu ala sayyidina muhammadin khabariya jumla ce khabariya dan labari take bayarwa lafazin a lafazinta na zahiri amma kusida biha an yi nufi da wannan jumla khabariya insha Allahu salatu wa salami faruwar neman salati da taslimi min Allah ta'ala daga Allah ta'ala ala habibi yayi salati da taslimi ga masoyinsa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato ma'anar jumlar khabariya ta zo ne da siga ta fi limadi wa sallallahu in kace salla yayi salati kaga fi ne ma kaga labari kake barwa ba kana neman Allah yayi ba yanzu a zahirin lafazin ba roƙon Allah kake yi yayi wa Annabi salati da taslimi ba lafazan a lafazi kana cewa kamar wa sallallahu Allah yayi salati kaga labari kake barwa ya riga yayi kenan ya wuce saboda siga ce ta fi limadi salla yayi salati ala sayyidina da shugabanmu Muhammadin to amma kusida biha ana nufi da wannan jumla khabariya ba labarin ake bayarwa Allah yayi wa Annabi salati ba ana nufi insha Allahu salati kana neman Allah yayi salati da taslimi ne din Allah ta'ala ala habibi sallallahu alaihi wasallama ala al-arif billahi ta'ala wani masanin Allah ta'ala ya faɗa fi hashiya cikin hashiyarsa ala dalail al-khairati sharin da yawa dalail al-khairati ma nasu ga bayanin nasa yace qala bu abul hanafiya shashin malaman mazhabar hanafiya ta mazhabar wato abu hanifa kenan ko an-nu'man suka ce wal hikmatu fi anna allah ta'ala amara na an nusalli alayhi sallallahu alaihi wasallama hikima dai cikin cewa Allah ya umarce mu yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ya ayu allazina amanu sallu alaihi to hikima cikin wannan shine at-ta'limu sanarwa wannan wodi baya aiki ai cewa yi wa ta'limu hikima anan at-ta'limu sanarwa wa qa'ada ya'buku bi talabi salatin lahi da neman salatin Allah wato muna neman salatin Allah ga manzon Allah domin annahu alayhi salatu wasalamu dahirul la'ibi fi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai karkakekke ne babu wani aibi gare shi wala naqasa kuma ba wata tawaya gare shi wa final aibi wa naqasu buka yan adam akwai aibi da tawaya a tare da mu to fa kaifa yusnizul aibi ala mala man la aibi fi to tayaya mu abocin aibi wanda yake tare da aibi da naqasa kuma zai ce wai yana yabo ga wanda ba yi da aibi da nakasa sai ina muke da bakin da zamu yi wa Annabi salati cewa muke wai mu yi wa Annabi salati kai salatin wane kai shi manzo Allah yana da kamala da cikakken tsarki ba da kasa mu kuma wanda ba annabawa ba dukkan mu muna da irin samu na kasa da irin aibi da yake tare da mu to ta ina zamu ce wai mu yi wa Annabi salati da wannan baki da wannan harshe to abin da yake faruwa tunda mu masu na ƙasa ne da datti shi ko manzo Allah dahirun ne la aibi fi wala na ƙasa babu aibi tare da shi babu tawaya to fa sa'alna Allah ta'ala sai muka roki Allah ta'ala ko an yi salli alai yayi salati ga manzon Allah ka gane wannan ma nuno din ya ce fa sa'alna Allah ta'ala sai muka roki Allah ta'ala an yi salli alai yayi wa annabi salati don cewa muke Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu ya Allah kai salati ashe ba mu muka yi mu dai kawai addu'a muka yi muka roki Allah shi yayi wa annabi salati ka gane ai mu ba mu sani wa annabi salati ba sai dai mu roki Allah yayi wa annabi salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allah kai salati ga annabi Muhammadu umma cewa muka yi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin diddai Allahu Allah muka ce salla yayi salati ko yayi salati ala sayyidina Muhammadin ba mu sani wa annabi salati ba dare sai dai mu roki Allah yayi wa annabi salati shi yasa fa sa'alna Allah ta'ala an yusalli alai itakuna salatu domin salatin ta zamanto min dahirin ta fito daga karkakekke shine Allah ala nabiyin dahirin zuwa ga annabi mai tsarki amma ba ta fito daga mai na kasa mai aibi mai datti kuma zuwa ga mai tsarki ba sai dai mu yaka masa datti in muka ce mu zamu annabi salati ai ba mai son mu tsarkake shi ba ko to sai muka nemi salatin ya taso min dahirin daga mai tsarki shine Allah ta'ala ala nabiyin dahirin zuwa ga annabi mai tsarki to sai mu tashi qala al-arif billahi ta'ala alhamdulillah